Dakika yiri gizasa ina firgita Dakika jinginasa ina jijjiga Ganyen bincikasa kika rikita Sai naga tafiyar ki ya fara bin kita Jijjiga, jijjiga, jijjiga Mana jikita Jijjiga, jijjiga, jijjiga Mana jikita Dakika yiri gizasa ina firgita Dakika jinginasa ina jijjiga Ganyen bincikasa kika rikita Sai naga tafiyar ki ya fara bin kita Omo ye who be your father and your mama take joint cause truly you gotta See your goods I go pack em and no go hard me to carry who be your kada Love the way you look in Gucci and Prada Take position, do the one corner Of course you know the rules when we pull up That's my room even holla Say she want me the crew of this baller My guys stay here and moon shiri akoha But hope say she no get unruly wahala Kamarsu wacha suta bergun kan agama Gara musani tinda warhaka
Kawai ka gaya mun abin da zamaka
Alright the only hanyar da zan nuna wa kafa Maraba da zuwa ki tura sakata Da kika girgiza sai na firgita Da kika jingina sai na cicciga Ganyen bincika sai kika rikita Sai naga tafiyar ki ya fara bin kita Jijjiga, jijjiga, jijjiga Mana jikita Jijjiga, jijjiga, jijjiga Mana jikita Da kika girgiza sai na firgita Da kika jingina sai na cicciga Ganyen bincika sai kika rikita Sai naga tafiyar ki ya fara bin kita Jijjiga, jijjiga, jijjiga Mana jikita Jijjiga, jijjiga, jijjiga Mana jikita
Da ta karkada sai na bubbuga Shiga tubakala na Kiminaj Da ta girgiza sai na bubbuga She making me want to misbehave oh yeah Baby koma ro Sisi take control Make you own me oh I love the way your body wine wine Can you go kill a person? This a baka go kill a person Come around make you give me body
Sai na firgita Da kika jingina sai na jijjiga Ganyen bincika sai kika rikita Sai naga tafiyar ki ya fara bin kita Jijjiga, jijjiga, jijjiga Mana jikita Jijjiga, jijjiga, jijjiga Mana jikita Da kika girgiza sai na firgita Da kika jingina sai na jijjiga Ganyen bincika sai kika rikita Sai naga tafiyar ki ya fara bin kita Jijjiga, jijjiga Mana jikita Jijjiga 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 Mana jikita
Abu na canka sakata Na kesa ntaba Kuma haru za magama Bana magana Ya ki sa sakata Ta ki hada zupa Ba ki wancha ruwa Gashi ina zuwa Wait, I'm coming girl It won't take me too long Just losing all If my remote is too strong And too sensitive You'll answer this What you want from me Girl, I got it
Da kika girgiza sai na firgita Da kika jingina sai na jijjiga Ganyen bincika sai kika rikita Sai naga tafiyar ki ya fara bin kita Jijjiga, jijjiga, jijjiga Mana jikita Jijjiga, jijjiga, jijjiga Mana jikita Da kika girgiza sai na firgita Da kika jingina sai na jijjiga Ganyen bincika Sai kika rikita Sai naga tafiyar ki ya fara bin kita Jijjiga, jijjiga, jijjiga Mana jikita Jijjiga, jijjiga, jijjiga Mana jikita